أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوام مسلمين ما سؤال بركة تيجا بدك راتين لميك أتكون للتايم البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. يومنا شاوك غوت الرجب هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا داري هدو دا أربعين دا هدو وندي دي دي دا هدو غوت بيو ميلادية نادى دبو بيو دا إشرون دا هدو ساتي دي غباتا منا تكيون بياني كان بابي من تبرك بشجرة أو حجر ونهوهما kuma muna kalkashin bayanin fada inda malam ya tsaya cewa Zakar ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda suke da wannan bugu shahi na 158. qala al-mu'allif rahimahullah wa zakara ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nahwa ma zakarahu abu shama malam yace imam ibn al-Qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ya ambata kwatamcin abinda Abu Shama ya ambata. Qala falamma asra'a fama asra'a ahlu shirk ila ittikhadh al-awsan min dunillahi ba abin da yi gaugawa ga ma'abuta shirka ya zuwa rukun gumakansu kuma bayan Allah madaukaki. Walau kanat ma kanat, di yanda ta kasance zaka ga mushrikai suna gaugawa rukun kuma bayan Allah allolinsu. Wa yaquluna zaka ji suna cewa inna hadha al-hajara wa hadhihi ash-shajarata wa hadha al-aina taqbalu an-nazar, zaka ji suna cewa wannan dutse ko wannan itaciya ko wannan marmaro na ruwa ko abin da ya kama da ainu abu takamaimai tana karbal al-nazar, shine alwashi ko kuma alkawalin wata nau'i na ibada da mutum zai wa wani abu. Ay taqbalu al-ibadata min dunillah, tana karbai ibada kuma bayan Allah madaukaki. Fa inna an-nazara ibadatun wa qurbatun, domin alwashi ibada ce kusanta ne zuwa ga wanda aka nufa da shi. Misali mutum ya ce in Allah ya bani kaza sai na yi sai na yanka abu kaza, ko sai na yi ra'a adadi kaza, raka'a adadi kaza, ko sai na yi sadaka da kaza, to wannan alwashi ne kuma ibada ce, ba wanda ake wa wannan sai Allah madaukaki. Yataqarrabu biha an-nadhiru ila al-manzuri lahu, wanda wanda ya alwashin wannan yake kusanta ya zuwa ga wanda ya wa alwashi. Wasa ya ati ma ya ta'allaku bi hadha al-bab inda qawlihi sallallahu alaihi wasallam allahumma la taj'al qabri wathran yu'bad, malai ce da sannu bayanin wannan zai zo a cikin babi karkashin fada Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Allah madaukaki kadda ka sanya qabri na wani gunki ne wanda za a yi kabautawa, wani abin da za a yi ka bauta mishi, Allah kada ka sanya kabari na haka. Wa fil jumlati min al fawaid, kuma daga cikin fa'idodin da malai ambata annama yaf'aluhu man ya'taqidu fil ahjari wal quburi wal ahjar ashjari wal quburi wal ahjar min at tabarruk biha wal 'ukuf 'indaha wal dhabh laha huwa shirk, Malam ya ce, wanda yake kudurewa cewa wanda yake aikata irin wannan, kuma iya kudurewa cewa a cikin wasu itace ko wasu kaburruka ko wasu duwatsu da aka sassaka, mina tabarruk biha, cewa wanda ya nemi albarka da ita, wal uqufu indaha, da tsayawa da sunan ibada wurinta, wadhabh laha, da yanka mata abin yanka, huwa shirk, shine shirka. Wala yaghtaru bil awam wat tughat, kuma ka ba'a rutuwa da zamnagarin mutane, wat tugham, da mutanen da ba su da ra'ayi bisa inda aka sa kai ba, in za a kawo hujja ba a lura da aikin da suke yi, domin ba su da ilimi, kawai duk inda aka ja su tahiya suke, kasancewa suna wannan ba hujja ba ce ba, mutum kai ya rudu da irin wannan. Wala yastab'id kaunu shirk billahi yaqa'u fi hadhihi al-umma yastab'ad, kuma ba za a nisan tasbakan cewa shirka da Allah madaukaki na afkuwa a cikin wannan al'umma ta Manzo sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana ba'd as-sahabati zannu dhalika hasanan, idan ya zamanto wani shashe na sahabbai sun yi zaton wannan abin na da kyau, tunda haka suka nemi manzala sallallahu alaihi wasallam, suka ce ij'al lana zatu anwat kama kana kama lahum zatu anwat, kenan sun yi tamani wannan abu ne mai kyau. Wa talabuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma suka roka daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta bayyana lahum anna zalika ka qauli bani isra'il, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani cewa irin wannan fada to sun fadi kwatamcin abinda banu isra'il suka ce ij'al lana ilaha, ka sanya mu mumuma wani Allah daban. Fa kaifa la yakhfa ala man huwa dunahum, to tayaya ne irin wannan aika aika ba za ta boyu ba ga wanda suke kuma bayan su, fil ilmi, a cikin ilimi, wal fadl, da falala, bi adafin mudafa, linki ba linki. Sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbat sun yi dukkan al'ummar da ta biyo su baya falala da ilimi linki ba linki, amma duk da haka suka abka a cikin wannan. Ma a ghalabatil jahli wa bu'dul ahdi bi atharil bunubuwa, tare da cewa jahilci yayi kaka gida a wannan zamani, kuma an yi nisa da guraban manzon Allah sallallahu alaihi, guraban annabci, lokacin annabci zamanin ya ja ya yi nisa. Bal khafiya alaihim azaim ash-shirk fil ilahiyya wa rububiyya, bari dai sai da ya boyo a kansu manya manyan shirka a cikin abin da ya zamanto haƙƙi ne na Allah wajen bangaren ibada kuma da bangaren rububiyya. Fa aktharu fi'lahu wattakhadhuhu qurbatan, sai suka yawaita aikata irin wannan, kuma suka rike shi ai kusanta ce zuwa ga Allah madaukaki. Al-mushriku wa in samma shirkahu ma samma, mushriki didda yanda ya sanyawa shirkan shi, wa minha ana al-i'tibara bil ahkami bil ma'ani la bil asma, na daga cikin fa'ida da zamu samu hallau cewa lura game da cikin hukumce hukumce ana lura ne da ma'ana abu, la bil asma, ba da sunayen shi. Mutum iya ya kirayi wani abu wanda ya zamanto Allah bai yarda da shi ba da wani suna wanda zai mai kyalkyali kamar iya da kyau. Sati da ya gabata mun kwatanta misali, yanzu a wannan zamani cin rashawa sai a ce ai ka kai gaisuwa, ko shi ko kai gaisuwa ana nihin rashawa, amma ba ta canza ta ba daga wannan rashawa. Yawwa, sai an taushe shi da dutse mai ƙarfi, in baka yi ba haka sai iska ya zo ya dauke wata takarda, ce ka dora dutse mai ƙarfi mai dau mai nauyi, to ko abin da ya kama da haka, kenan ana lura dai da ma'anar ba da sunaye ba. domin sunaye suna iya canzawa. Walihada ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabahum ka talab bani Isra'il. Dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya abinda suka nema kamar yanda neman da banu Isra'il suka wa Musa alaihi salam. Walam yaltafit ila kaunihim sammaha zatu anwat. Kuma bai waiwaya ba sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga abinda suka sanya mai suna ma'abuciyar rataya wannan itaciya. Sai amma sai dauka cewa wannan shirka ne. Fal mushriku wa in samma shirkahu ma sammahu. Mushriki duk yanda ya sanyawa abin shirka suna kaman yusammi du'a'ul amwat, kama wanda yake sanyawa rokan mamata, wa dhabhi lahum da musyanka, wa nadhr da dauka alwashi, wa nahwa zalika da makamanta wannan ta'aziman wa mahabba. Yace ai girmamawa ce da su, ba bauta bace ba. Wannan dai har yanzu matsayin bauta, domin ba wanda mutum zai roka, ba wanda zaka roka a cikin abinda mutum ba zai iya mashi ba sai Allah. In ka roki wani kai shirka, kuma samma ma mamaci, sannan kuma yanka ba a yi wa wani yanka sai Allah madaukaki, haka alwashi, fa inna zalika huwa shirk. Malai ce to wannan duk yanda mutum ya sanya ya kirayi wannan abu dai shirka ne, bai ya huta daga nan. Wa in sammahu ma sammahu, duk yanda ya sanya mai suna ya kiraye shi da wani suna. Wa qis ala zalika, kuma ka auna afsa dukkan abin da ya kama da wannan. Qauluhu, fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tarkabunna sunana man kana qablakum, tabbat za ku bi tafarkan wanda suke gabanin ku, bi dhammil muwahhada sunan inan kawa la tarkabunna ba kama ta dhamma wa dhamma sin, kuma kawa sin shi ma dhamma, ai turuqahum shine hanyoyinsu ko tafarkansu, wa manahijihim da tsarinsu, wa kad yajuzu fathu sin ala al-ifrad, kuma ya halatta kawa sin fata kace sanana man kana qablakum, in kace sanan mufrad ne ɗaya ne, ai tariqahum maimakon turuqahum kenan sai dauki ma'anar tariqahum hanyarsu. Wa hadha khabarun sahih, qala yace kuma wannan labari ne ingantacce, wal waqi'i min kathir min hadhihi al umma yashhadu lahu, yanayin daiwa daga cikin wannan al'umma na nuni na shaida akan wannan fahimta. Mutane daiwa sun bar tafarkin Allah da manzo, sun kama tafarkin kiristoci da yahudawa da wanda ba su da addini, kuma aka dauki abin aka yi ruku da shi. Wa fihi alamun min alamin nubuwa, cikin wannan hadisi akwai alama daga cikin manyan alamomin annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hina min haythu innahu waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, da cewa wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya abku kamar yanda ya bada labarin. Wa fil hadith, hallo cikin wannan hadisi akwai annahyu an tashabbuhi bi ahli al-jahiliyyati wa ahli al-kitab fi ma kanu yaf'aluna, cikin wannan hadisi akwai hani game da kamanceceniya da mutanen da ma'abuta jahilci lokacin jahiliya wanda ba su da shari'a ta Allah, wa ahli al-kitab da wanda suke da Allah ya ba su littahi, ana nihin kirista da yahudawa, fi ma kanu yaf'alunahu, a cikin abin da suke aikata shi, illa ma dalla dalilu ala annahu min shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sai abin da ya nuni akan dalilin cewa wannan na daga cikin shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi at-tanbihu ala masail al-qabr, hallo a cikin wannan hadisi akwai fadakarwa akan hukumce-hukumcen kabari, amma ala masail kabar, tambayoyi na kabari, nan masail ana nihin tambaya da ya tabbata daga sunna, dan mutun ya an binne shi mutanen sun tai sun bada baya za a tambaye shi bal ma kayan su bada baya tunda mazala sallallahu alaihi wasallama tayi is'alu li akhikum al-maghfira aw istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al ku nema wa dan uwan ku gafara domin yanzu ana tambaye shi wa sallallahu lahu thabat nan wannan tambaya ta kabari tabbatar ta ce daga sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam to shine akwai kwada kasuwa amsa tambayoyi na kabari amma man rabbuka fawadhi kamar da tambayar da mala'iku za su wa mutum wane ne ubangijinka abu ne karara wa amma man nabiyuka game da tambaya wane ne annabinka famin ikhbarihi bi anba'il ghaib nan da labarin da ya bada daga abiban labari na gaibi wa amma dinuka game da tambaya menene addininka famin qaulihim yazo an dauki wannan ne ma'ana daga fadar su suka ce ij'al lana ilaha ka sanya mu mu ma wani Allah daban ila akhiri yanzu a ƙarshe abin da ya fadi wa fihi halau cikin wannan hadisi akwai anna shirka la budda an yaqa'a fi hadhihi al-umma cewa shirka babu makauta sai ya abku a cikin wannan al'umma khilafan liman idda'a khilafa dhalik sabanin wanda yayi kirarin koma bayan wannan yace a shirka bayan da za yi abku a cikin umma al'umma mazala sallallahu alaihi wasallam wa fihi al-ghadab inda ta'lim hallo a cikin wannan hadisi akwai fa'ida ta cewa yin hushi a wajen lokacin da kake karantar da wani in abun hushi yayi sai ayi hushi a nuna bacin rai bai dace ba wa anna ma zamma Allah bihi al-yahud wan nasara fa innahu lana linahzira cewa dukkan abun da Allah madaukaki ya zargi yahudawa da kristaye musu zambo to namu ne mu ma ya shahe mu domin mu yi takatsantsa kan ma'aikata qalahu al-musannif hakama la wanda wallahi littahin ne fadi wa amma man idda'ahu ba'd al-muta'akhirin madda'ahu ba'd al-muta'akhirin abinda wasu malamai na baya suka yi kirari da shi min annahu yajuzu at-tabarruku bi athar as-salihin cewa ya halitta a nemi albarka da gurabe na salihin bayi فممنوع من وجوه وانا ابو حنان نيني daga fuskoki daban-daban min hana daga fuskar da ya zamanto haramu ne anna sabiqin al-awwalin min as-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalika ma'a ghayri an-nabi sallallahu alayhi wasallam la fi hayatihi wa la ba'da mawtihi wa law kana khayran la sabaquna ilayhi cewa mutane na farko as-sabiqin al-awwalin wanda suka yi fice a cikin addini da daukakar da addinin Allah na sahabbai wa man ba'dahum da wanda suka biyo su baya na tabi'i lam yakunu yaf'aluna dhalika ma'a ghayri an-nabi sallallahu alaihi wasallam bas kasance ba suna aikata wannan da koma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ne banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda za ka yi shaida iya da albarka domin sanya albarka nasi ne sai da nasi shi wanda Allah ya ce ya sanya mai albarka barantana ka je ka nemi wannan tasin albarka a wajen shi kala lafi hayati ba koda a rayuwar shi ne wala ba'da mautihi koda bayan mutuwa wannan in dai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba to babu takamaiman dalili akan cewa iya da albarka walau kana khairan la sabaquna ilayhi inda kuma alkhairi ne aje ayi amfani da guraban nagartattun bayi to da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da wanda suka biyo su baya da sun riga mu akan wannan tunda dai mun san cewa sun yi mu ilimi kuma sun yi mu falala sun yi mu tsoron Allah da biyayya ga Allah madaukaki sun yi mu ibada dan da aka ga ba su yi ba to sai aka san cewa wannan ba ibada bace ba wa afdalu sahabati abubakar radiyallahu anhu wa umar wa usman wa ali mafifita daga cikin sahabbai khulafa'ur rashidun, al-khulafa'ur rashidun, Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali, wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su. Wa kad shahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida akan wannan, bal ya musu shaida ayan aljanna. Faman yashhadu lahu bil janna, fi man yashhadu lahu bil janna wa ma fa'alahu ahadun min as-sahaba wa tabi'in ma ahadin min ha'ula'is sada. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida suna daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu shaida cewa su ɗan aljanna. Fama fa'alahu ahadun min as-sahaba, babu ɗaya daga cikin sahabbai wa tabi'in da wanda suka biyo baya suka aikata ma'a ahadin min ha'ula'is sada, suka nemi albarka da kabarin wani daga cikin waɗannan wanda suka rasu. Wala fa'alahu tabi'una, bayan sahabbai ba wanda ya aikata irin aikar da mutane suke yi yanzu. Ma'a sadatihim, da tare da malumansu manya da shugabansu da waliyansu, fil ilmi waddini, wanda suka zamanto su ne manya-manyansu a cikin al'amarin ilimi da addini. Wa humul uswa, kuma su ne jagorori abinda za a lura a kwaikwaye su. Fala yujuzu an yuqasa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun min al-ummati, inan bai dace ba a auna wani kowa ne daga cikin wannan al'ummar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan neman albarka da gurbin shi. Wali nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati, fi hal hayat khasa'is kathirah la yasluhu an yusharikuhu fiha ahad, yusharikuhu fiha ghayru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ya keɓanci da abubuwa daiwa wanda bai halitta ba, bai dace ba a ce wani yayi tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abiban da yake banta da shi na mu'jizozi da albarka da abin da yake mada. Wa minha, na daga fa'ida da zamu samu hallo daga cikin wannan hadisi, anna fil man'i an zalika saddan li zari'ati shirk, li zari'ati shirk, hana irin wannan ayyuka girmama zuwa makabarta na waliyai da neman albarka da su da roƙonsu da musu yanka da neman alwashi, an hana wannan ne na daga cikin sababi na toshe hanya wadda za ta kai ga shirka, shine ake cewa sadda zari'a. Allah madaukaki da ya tashi haramta zina, me yace? Wala taqrabu zina, kada ma ku kusance ta. Nan hanyoyin da za su sanya a yi zina sai Allah ya haramta shi, ba ma kai ga yinta ba, saboda ka a aikata, domin in an samu an shiga cikin wannan hanyoyi to babu makawa sai an aikata ta, to sai aka toshe wannan hanya. To haka shi ma neman girmamar da musalihin bayi kabarinsu da abin da ya kama da haka, to wannan an yi shi ne saboda babi na kare hanyar da za ta kai ga shirka. Kama la yakhfa, kama yanda abin bayya boyuwa, mutum za ka ga ya rataye wani hoto na bawan Allah wali, iya itikadin cewa zai shi zai kare shi daga wani bala'i, ko zai sanya mai ya zama mai arziki ko abin da ya kama da haka, ka kuwa an kaucewa hanya tabbata, ba wanda yake arzutar da wani ko ya kare wani daga wani abu sai Allah madaukaki. Ina ga muna yi tsayawa a kan wannan domin za mu shiga sabon babi. Nam nan daga inda yace fama ashbaha ha bi dhati anwat alwaridati fil hadith intaha, ko yace wa fi misr kadhalika min hadhihi alqubur almanamiyah wa nahwiha ka qabr alhusayn wa zainab radiyallahu anha wa kathir mimma yusamma bil arba'ina بالأربعين بناء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى، وهي عقيدة أن الولي يتشكل في أربعين جسما. يتي أتكم ونن كمان ديزو ديتي فما أشبهها بذات أنواط ميي يوا دا كمان أبن دي كمان تتشين يا دا ونن إتاتي أزات أنواط alwaridati bi fil hadith wadda tazo a cikin wannan hadisi daga ciki sai ta'liki kalkashi wannan yace wa fi misr kadhalika min hadhihi alqubur a misra qasam misra akwai kwatamcin wannan na kabarurka al manamiyatun aw da ake cewa manamiya kabarurka manamiya ta muhalke muhalke wa nahwi hada makamantan ka kabarin husain kamar kabarin husain wa zainab radiyallahu anha da anhuma da zainab wanda yarda Allah ta kara tabbata ga su kenan iyanin da hasu da husain da zainab radiyallahu anhuma wa kathirun mimma yusamma bil 40 kuma da yawa daga cikin su wanda ake ce musu masu kwana 40 mutane 40 bina'an ala aqidati akhbas min aqidati ahli jahiliya a ginawa akan muguwa aqida wadda ta yi muni game da aqidan mutanen jahiliya al'ula na farko wahiya aqidat ita ce aqida annal wali suka ce wali ya tashakkalu fi 40 jisman iya caccanzawa a cikin jiki 40 daban-daban ya zama wannan ya zama wancan ya zama wancan ya zama irin wancan ya zama irin wancan wa za'ama ad-dabbagh mubalaghatan fil waqahatin wad-dalal annahu yakunu lil wali 360 jisman kuma dabbagh ya huce gona da iri da wawanci da banna da bacewa cewa wali iya canzawa ya zuwa kamanni 300 daban-daban jisin jiki gangan jiki ya canza ya rabu shi ɗaya rabu su 300 wa kan fi ghairi misr min hadhihi alwada'i ash-shirkiyya yace daiwa daga wurin murare banda misra akwai wurare daiwa wanda ake samu irin wannan abubuwa na shirka min kubur wa ashjarin wa ahjar na kabruruka da itace da dol wasu ajjala Allah bi tatahir albilad minha Allah ya gaggauta tsarkakar da garuruwa ko gari daga game da wannan kama tahara al-hijaz biyadi jalalatul malik abdul aziz kamar yadda Allah madaukaki ya tsarkakar da yanki na hijaz da kokarin mai girma malik abdul aziz al saud da dan gidan saud wa waffaqa abna'ahu kuma ya datar da ƴaƴan shi mabiyan shi lil qiyam bi mithli amalihi as-salih da tsayawa da kwatancin aikin wannan nagari na kware wa a'la bihim manar al-islam kuma ya daukaka tuta ko kuma asumiya ta musulunci sai al-taliki nabiyyu inda yace la tarkabunna sunana man kana qablakum قال اي اليهود والنصارى سنه يهوداوا ده كرسا وقد وقع كما اخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الامه فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا كما wannan tabbata ya abku a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan zamani tabbat sun bi tafarkai na wanda suke gabanin su wanda daga cikin na wa'anda muka ambata kama huwa fil ahadith sahiha kama inda yazo a cikin hadisai ingantattu ka hadith kamar yanda yazo la tattabi'anna sunan man kana qablakum hadwal ghudhati bil qudza hatta law dakhalu hujra dudmin la dakhaltum tabbat zaku bi tafarkan wanda suke gabanin ku hanyoyin wanda suke gabanin ku na aiki ne ko magana ko hali tabi'a dabra da dabra kamar yanda wannan kibiya langen wannan na kibiya take bin bayan kibiya mun gane ko kibiya da ƙarshe akwai lange wanda yake tare da bayar buwa da kibiya in ta tahi ta ma haka za ta yi to yanda haka nan za su yi har sai kamar inda za a ce za su shiga cikin gidan damo kwanance yake in ya rabe baya tahi a kai tsaye yayi nan yayi nan to yanda suka shiga da wahala da kwanance in sun shiga kuma sai kun bi haka nan kun yi kwanace kun shi kun bi su na'am qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al yahud wan nasara kana nihin yahudawa da kirista qalu faman tusuwa an ba su ba wa huwa fi sahih sahihain wannan hadisi ya cikin sahih bukhari da muslim an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa fi riwayatin yazo a cikin wata riwaya wa minan nasi illa ula wa manin nas to suwana mutane illa ulaika in ba wa an can ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu